addu'a ta 77 asbahana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dahu wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dahu rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibri rabbi a'udhu bika min adhabin fi an-nari wa adhabin fi al-qabri riwayah abdullahi ibn mas'ud manzo Allah yana yin wannan addu'a kullun idan garin Allah ya waye asbahana wa asbaha al-mulku lillah mun wayi gari ko kuma amsaina idan da yamma ne sai ka ce amsaina in dai azhar tayi an yi sallar azhar zaka yi wannan addu'a to amsaina zaka ce amma in kuma kafin azhar ne sai ka ce asbahana so kawai kenan canjawa ake yi inda asuba ne asbahana idan da yamma ne amsaina mun wayi gari mun shiga cikin wato wayewar gari wa asbaha al-mulku lillah kuma mulki ya wayi gari ga Allah mu din mun wayi gari cikin neman Allah sannan mulki kuma dai muna tabbatarwa yana hannun Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah haka in yamma ne mun yi yammaci cikin ni'imar Allah kuma muna tabbatar da mulki yayi yammaci a hannun Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu la ilaha illallah babu abin bauta da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku dukkan mulki na Allah ne babu wani wanda yake da mulki sama da Allah duk wani mai sarauta duk wani mai mulki ya biyo bayan Allah wa lahul hamdu dukkan nau'i da dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah kaga nan fa duk bawa ya ajiye makamansa ya sallama ya nuna bai da wani sama da Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah shine mai iko akan dukkan komai ba abinda Allah baya iya sarrafawa rabbi ya ubangiji as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm ya Allah ina roƙonka duk alherin da yake cikin wannan yini ka bani ba sai ka ce da kaza da kaza da kaza ba a'a duka ya Allah duk wani abin da yake alheri ne ina neman ka bani shi hayal khairat allati tahsul fi hadha al-yawm ko kuma inda yamma ne rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla idan da yamma ne sai ka canja a maimakon yawm sai ka ce layla duk alheri na duniya da lahira ni'ima ne zaman lafiya samun nisan kwana da dukkan bala'in da ke sauka da dare ko da rana kana neman Allah ya tsare ka da shi wancan ni'ima kana neman Allah ya baka wa khaira ma ba'dahu ya Allah ina neman ka bani alherin da zai biyo bayan yau da wanda zai biyo bayan wannan dare ka duba dabara kenan ka roki na yau kuma da abin da zai zo gobe ma ka roka to goben ma an ta zo kuma ka roki na goben da abin da zai zo bayan gobe ma ka roka yanzu malam kullun a ce bawa yana fadin wannan Allah Allah kai mana afuwa malam a ce kullun Allah ya maka arziki malam shi dan yayi nisa da mu kullun Allah ya taimake ka kana tsayawa kai wannan addu'a tsakani da Allah kana yi kana tuno wannan addu'ar malam insha Allah rayuwarka za ta yi haske malam kamar ya alait mantawa sai ka ga shagululan duniya sun manta da kai wani lokacin zikirin ma wallahi baka tuno baka yi shi ba ma sai wajen can bayan isha'i kana kokarin kwanciya ma sai ka tuno ma baka ma yi zikirin yamma ba yau eh in ma an samu sa'a an tuno Allahu akbar wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm ya Allah ina neman ka tsare ni da duk sharrin da yake cikin wannan yini kome hadari ne sata ne fashi ne bala'i ne halin da ake ciki din nan na Allahu a'lam ya Allah duk wani abu na sharri karka tsoma ni a ciki ka bani wata kariya wallahi sai ga ana wani bala'in malam ka tinkari wurin baka sani ba albarkacin addu'a sai ga an fadakar da kai sai ga wani abu ya dakatar da kai ko motarka ta lalace ko motarka ta kai wani abu kai faci ko kuma ka ce bari ka tsaya ka sai ruwa ko bari ka tsaya kai wani dalili dai sai gindaya amma ban gane ba wannan addu'a ce da kai sai aka kawo ma sababi kana tsayawa ce ai yanzu akai kaza da ka je da kai za a yi kwanan nan ramanan nan wata gada a hanyar Katsina ta yanke da daddare ana ruwa mallam ta gutsure gaba daya ruwa ya tafi da ita mutane suna danna gudu normal tafiya kowa ya sani cewa hanya ce lafiya galau wannan yazo tsundum wannan ma ta fito tsundum ai wani bawan Allah da abun ya shafe shi yace yana tafiya sai ya ga idan mota ta tafi sai daina gani tana zuwa daidai wurin sai ya ga wutar ta dauke daina gani shi sai ya rage tafiya yana zuwa sai ga mutanen kauye suna kururuwa suna ihu suna subhanallah inna lillahi inna ilaihi raji'un ya daka birki gaban sannan gaba dai hanyar ta gudure haka tai ta cin mutane malam baka sani ba kana cikin gudu da mota kudu sai dai ka ji ka fada kogi akwai wanda fa sai a wasu garuruka aka tsunto gawawakin ruwan ya murgine motar ya fidda gawar ya murdeta sai wasu garurukan wasu kauyukan aka same su wasu kuma itace ya makale gawar dan adam ko mutuwa ce zakai malam ka roki Allah ya baka mai dan saukin shani wani kuma ma yashi ya binne shi ma a neme shi ma a rasa ya shiga kasa gargashin kasa yashi ya binne shi kwanan nan akai wannan so ka roki Allah shi yasa addu'a tana da muhimmanci ya Allah ina neman ka tsare ni da sharrin dake cikin wannan yini ka raba ni da shi da sharrin dake bayan wannan yini idan dare ne kuma a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laila hadhihi al-laila zaka ce wa sharri ma ba'daha in dare ne ba'daha ba ba'dahu ba rabbi a'udhu bika min al-kasali ya Allah ina neman ka tsare ni daga dukkan kasala kasala shine adamun bi'asin nafs lil khairi ma zuhur al-istita'a me kasala mutum yana da ikon yayi abu amma sai ya ki yayi ganda lafiya lau zaka iya tashi ke nafila sai ga kai bari ma bazan yi ba kawai lafiya lau zaka iya tashi ke sallah da daddare ka ci kai bazan yi ba lafiya lau zaka iya yin aiki alheri sai ka yi kai shine ake ce da shi kasala ko ganda ba ka da wani uzuri kuma yana faruwa a cikin zikiri salatin annabi sallah sadaka mu'amala taimako bin iyaye taimakawa iyali diga dai gashi nan dan adam yana yin kasala a cikin al'amuran su ka nemi Allah ya raba ka da kasala dan kuwa kasala kofa sharri ce ga bawa daga wannan kasala kana kin yi shikenan imanin kuma yana yin kasa yana kasa dan imani yana karuwa da karuwar ibada kaga gajiyayye yana da uzuri ko wanda yake bai da lafiya kaga yana da uzuri wasu'il kibari ya Allah ina neman ka tsare ni da mummunan girma mutum ya zamanto ya samu shekarun da hankalinsa zai tafi a baka shekaru mai yawa haka zama ma hukaci musali ko an fahimce ni kamar yadda muka buga misali mutum ya samu canjin ikhtilat rayuwarsa ta canja ta yara kawai ta huka zihabul aql da at-takhabbut fil ra'i saboda girma kaga baka da ra'ayi yau ka ce iyalin kaza gobe ka zo ka ce mata kaza ko yaranka su fahimci cewa kana da matsala ma me ya jawo saboda yanayin shekaru an dade an girma sai ce wani yanzu ya girma maganar sa ba abin dogaro bace Allah ya mana afwa ka san a cikin malamai ma wasu hadisi akwai waɗanda ake rawaitowa sun samu ikhtilaf canjin yanayin rayuwa da suna kaza suna normal to amma daga ƙarshen rayuwa sai ga mutum ya dawo yana abin da yake ba daidai ba to ba a karɓar riwaya sai a ce riwayatuhu qabla al-ikhtilaf maqbula wa amma riwayatuhu ba'da al-ikhtilaf ghayr maqbula riwayoyinsa kafin ya samu canjin na ikhtilaf karbabbu ne amma bayan ya samu ikhtilaf ba a karba wasu kuma tarihi da ya nuna alƙalanci aka basu da suka yi alƙalanci a ƙarshen rayuwarsu suka caccanja saboda nauyin hakkin mutane dan ta yanke hukunci mala sai Allah ya jarrabe ka sai rayuwarka sai ta zo ta canja ka samu matsala Allah kiyaye su'il kibar ka roki duk shekarun da ubangiji zai baka ya tsare ma tunaninka ya tsare maka sarrufinka ya tsare ma mu'amalarka rabbi a'udhu bika min adabin finnar ya Allah ina neman ka tsare ni da azaba ta wuta azaba a cikin wuta Allah ka kiyaye da ita wa azabin fil qabr ya Allah duk azaba da take cikin kabari ka raba mu da ita dama wannan shine babban tashin hankali da ke fuskantar bawa azaba ta kabari ta daban azaba ta wuta kuma ta daban mutum ya ci masifa a cikin kabari sannan ya zo ya ci wata masifar kuma a wuta malam kaga ai akwai buƙatar mutum ya roki Allah ya kiyaye shi me yasa aka ce a nemi tsarin saboda malamai suka ce saboda tsananin su li shiddatihima wa izami sha'anihima tsananin azabar kabari da tsananin azabar jahannama da kuma girman sha'anin su shi yasa aka ce a nemi tsari kabari dai shine farkon gida da ake zama bayan amma duniya أول منازل الآخرة farkon masauki na lahira shine kabari duk wanda ya shiga kabari to kaman an shigar da shi wani babban gida ne da zai shiga aka fara ajiye shi a falo tukunna to yaje ya fara shiga gida to lahira duk wanda ya ganshi a cikin kabari to awwalu manazilul akhirah ya fara jefa kafarsa harkar lahira an shiga rayuwar barzaku to wai ka nemi Allah tun daga nan din kar mutun a fara bubbuge shi Allah ya mana afwa mala duk wanda ya kubuta daga azabar kabari in sha Allah salima min aljami' zai kubuta daga azabar jahannama da yaddar ubangiji tabaraka wataala muna neman Allah ya ba mu kariya daga azabar kabari da kuma azabar jahannama wannan riwaya ce ingantacciya riwayar imamu muslim a cikin sahihinsa